makonni biyu da suka gabata daidai gwamnatin jihar ta Lagos ta nan kwamishinan kuɗi a jihar Mr. Akinyemi Ashade ta gargadi bankuna da sauran kamfanoni da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jihar da su hanzarta biyan kuɗaɗen su na haraji da ake bin su wanda akasari ya zarta na shekaru 10 kuma ba haka ba gwamnatin ta fara daukan matakan ladabtarwa akan su ko da yake har lokacin hada wannan rahoto babu wani rahotanni da ke nuna cewa jami'an gwamnatin ta jihar Lagos sun fara rufe kamfanoni da bankuna amma dai wata majiya mai tushe ta kusa da hukumar karbar haraji a jihar ta tabbatar mun cewa ba gudu ba ja da baya a wannan mataki da gwamnatin jihar ta Lagos take niyyar dauka to ko ina muhimmancin biyan haraji ga yan kasa ko kuma kamfanoni Mr. Baba Chite Ishola wani masanin harkokin haraji da kasuwanci a birnin Lagos
just about 2 million corporate taxpayers are within the net and there are a lot more millions of businesses that are registered with CAC that are not tax registered
yace a halin da ake ciki yanzu kimanin kamfanoni ko kuma masu biyan haraji miliyan 2 ake da su kuma kar ka manta akwai miliyoyin kamfanoni da suka yi register da hukumar registered kamfanoni amma kuma ba sa biyan haraji dan haka bincike ya nuna cewa yanzu haka babu kamfanoni miliyan 15 da ke biyan kudaden su na haraji wanda kuma abin takeici ne don haka matakin da gwamnatin jihar Lagos ta dauka zai taimaka wajen samarwa jihar kudaden shiga to ko me yasa gwamnatin jihar Lagos ke matsawa kamfanonin na ganin cewa lalle sai sun biya irin waɗannan kudade ko haraji sai Mr. Babajide yace
VAT for example is the collection from those who have bought your services and goods and you remit it to the tax authority
a irin harajin da ake bukata su biya shine irin na VAT da dai makamantan su da suke karba daga hannun jama'a amma kuma suke kin biyan irin waɗannan kudade ga gwamnati abinda kuma ke haifar da nakasu ga gwamnati wajen samun kudaden shiga yanzu haka dai duk da cewa jihar Lagos ita ce kan gaba a cikin jihohin Najeriya wajen samun kudaden shiga ta haraji sai dai kwamishinan kuɗi na jihar ya bayyana takaicin cewa daga cikin mutane kusan miliyan 5 da ya kamata su biya haraji mutane 600,000 ne kacal suke biyan haraji a jihar ta Lagos abinda kuma gwamnatin jihar ba za ta ci gaba da lamunta ba babban jibrin murai Amurka daga Lagos